Super Sammy, da nova munca omu cu sabon la bari. Wanga gasia ne true story, House a trilli ne. Irani ayati ne. Jimana Natashi akwai kudi banjin da kowa na shan champagne kuna shan Hausa biya na shan rose kuna shan sogorodo kai sinar da azurfa kudi ya cika a tifu banjin da kowa sounding ga ya tashi tumbe maku sun ji ni jarun ni she coming straight from Ghana ni ke nan banjin da su na ji ni ke so ni
these boys they fake ne ba modu ba ku ne we know your Benz is borrowed ni da no vaya
Bariba Zaiji, oh, Gaskia. Wanda Bejum Bariba Zaiji, oh, Gaskia.